الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin 6 ga watan Rajab shekara ta 2438 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma uku ga watan hudu shekara ta 2017 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Bulughul Maram na Ash-Shaykhul Imam Al-Hafiz Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala kafin darasi ne ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am
sai ba kamar yadda kai shi aka tsaya ba da ka tsaya kuma sai sa harka sai shi kana da lafiya da shi da kuma
waishin game da kayan ado na mace da take tanada zinare ko azurfa idan ya kai nisabi dole ne a fitar masa da zakka ko kuma babu zakka a kansu kayan da mace ta saya kamar wari-wari da sarka da dan kunne na zinare ko na azurfa in ya kai nauyin dinare 20 dole a fitar masa da zakka ko ba maganar zakka a ciki game da wannan mas'ala akwai maganganu guda biyu na malamai fada ta farko ta jumhurin malamai cewa duk abin da mace za ta saya ta tanada domin yin ado na zinare ko azurfa to koda ya kai nisabi ba maganar zakka menene hujja suka ce domin dukiya ce wanda ba a tanade ta ba domin bunƙasa da haɓaka ita ko duk wata dukiya wadda Allah ya shar'anta zakka a cikin ta idan ka tsaya ka lura dukiya ce wadda aka tanade ta saboda ta haɓaka ta yi gaba don haka suka ce kayan ado na mace ba maganar zakka a ciki fada ta biyu cewa dole ne a fitar ma wato kayan kawa zakka wanda mace take tanada wanda kuma dalilai akan haka sun wuce a lissafa wata mata ta zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wari-wari na zinare a hannunta manzo Allah yake cewa shin kina fitar musu da zakka ta ce a manzo Allah yace to kina son Allah ya canza miki da wari-wari na wuta a ranar kiyama manzo Allah yace maza ki fitar musu da zakka wanda irin waɗannan dalilai sun wuce a lissafa suna tabbatar da cewa duk abin da mace ta tanada na dan kunne da sarka da warwaro na zinare to dole ne a je a dora akan sikeli na makera in ya kai nauyin gram 85 to ta tabbata cewa zakka ta zama wajibi a kanta a duk shekara sai a tambaya nawa wato farashin gram kin zinare yake idan an ji yanda yake kenan sai ta jumulce kudaden gram 85 kenan sai ta fitar musu da zakka a kowace jika guda kenan dala 5 kamar yanda farashin gram 85 ke badawa a wannan shekara ko mu ce a wannan lokaci wato shine miliyan 1 da jika 275 miliyan 1 da jika 275. Kenan kaga in a ce zinaran ta wanda ta mallaka na kayan ado ya kai nauyin gram 85, to za ta fitar da zakka kenan ta miliyan 1 da jika 275. Kaddara cewa ya kai wato gram 100 zai wannan warwaran da azurfar da wannan kenan. Anan in ya kai kaga kamar misali in ya kai gram 100 a kowane gram, kowane gram zaka dauke shi jika 15, zaka dauke shi jika 15 misali a yanzu kenan, sai ka lissafa jika 15 500 kenan, nawa ne zai bada? Kaga akalla miliyan 1 da 500, miliyan 1,500 kenan, za ta fitar da zakkar miliyan 1,500 kenan a kowace miliyan. Kwa abinda ake fitarwa shine jikka 25 kenan, nawa ne za ta fitar? Kaga jikka wato 30, jikka 37.5 shine kenan iya abinda yake zakkar kenan, iya abinda yake gram 100. Amma in yayi kasa da gram 85 to ba maganar zakka akan ta, in dai yayi kasa da gram 85 ba maganar zakka akan ta, amma in dai ya kai gram 85 to dole ta fitar masa da zakka. Na'am.
Kuma akwai shi ba da aka ce da albarkacin da daraja.
Albarkaci me? A ban san wata ibada ta musamman wadda aka kebance ta da wannan wata. Na'am.
Wanda mutum ya yi neman waye ya yi sallah, yana saka yin sallah bai gama sai samu ruwa, shi zai sallamce ya sake harwa da sallah ko kuma zai ci gaba da sallah?
Wasu malamai suka ce in manta ruwan ne ya yi, bayan yana cikin sallah ya tuna, to zai yanke sallah ya yi harwa da ya sake sallah. Idan kuwa ba mantawa ba ne bai, to ko da ya ga ruwa bayan mutum ya yi taimama inda yana cikin sallah, to ba maganar ya yanke sallah. A takaice dai in mutum ya yi taimama yana sallah, ko da ya samu ruwa yana tsake-tsakin sallah, ba maganar ya yanke, saboda kafin ya shiga sallar ne aka wajabta masa ne ya nemi ruwa ya arwala. Idan bai samu ba, to an masa rangwamen ya yi taimama ya yi sallah. Don haka mutum in yana cikin sallah ba zai yanke ba, ko kuma bayan ya gama sallah ba maganar sakewa. Na'am.
Sadin da ya kamata mun karanta wannan hadisi na 324.
Hadisin Ummu Salama Allah ya kara mata yarda, da take tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a tusalli almar'atu fi dir'in wa khimarin bighairi izar, shin mace za ta iya yin sallah wato a cikin riga da dan kwali kadai ba tare da gyamto ba, misali doguwar riga wadda tun daga sama har kasa ta rufe jikinta, sannan kuma da dan kwali marfin kai wanda ya rufe kai ya rufe wuya gaba ɗaya, za ta iya yin sallah koda a cikin rigar ta ta, misali can babu gyamto? Shi manzon Allah ya ce idza kana dir'u sabigan, idza kana dir'u sabigan, yace in har wato rigar ta zamanto mai kaurin saka, mai cikakkar saka kenan, ka kaura ce, ba a ganin abin da yake bayan ta kenan, ba sarasara bace, yugaddi zuhura qadamaiha, kuma rigar tana rufe bayan dugadiganta gaba ɗaya kenan, tun daga sama har ƙasa kenan tana iya yi. Me ne kake tambaya a cikin shi? Idza kana ne, sai dai hadisin bai inganta ba, za mu tashi darasi ne yau. A darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato mun tsaya ƙarshen hadisi na Abu Huraira Allah ya kara masa yadda a cikin kitabu sala, muna cikin babu shurutis sala, baban da ke bayani game da wato sharuɗa na sallah. wanda mun yi bayani cewa sharɗa na sallah kamar yanda malamai suka yi bayani sharadi guda tara ne, tare da cewa wasu sukan cire waɗannan hudun na farko kenan sai su wanzar da waɗannan biyar ke. Sharadi na farko dai shine musulunci. Sharadi na biyu, domin sallah ibada ce, ibada ko ba ta inganta sai ga wanda yake musulmi. Sharadi na biyu shine at-tamyiz, wato wayewa kenan, ya zamanto yana bambanta tsakankanin abubuwa, ya zamanto kenan shi mai sallah ya zamanto wayayye ne. Me ake nihi da wayewa? Kamar misali, in yaro karami ne ya zamanto ya san komai koda bai balaga ba, to sallar shi sallah ce ingantacciya. Sannan sharadi na uku, wato shine al-aqal, wato cikar hankali, domin mahaukaci an dauke masa alkalami na rubuta laifi a kansa. Sharadi na hudu, wato shine shigar lokaci, domin ita sallah ba a bunnanta, Ubangiji ta'ala ya kayyade mata lokaci wanda baya halatta a gaggauto ta kafin lokacinta, sai dai a mahalli daya-daya shine inda ake aljin ubainar salatai, hada tsakanin salloli biyu masu tarayyar lokaci, az-zuhr da al-asr ko magriba da isha. Amma in dai ba jami'i bane za a yi na salloli biyu masu tarayyar lokaci, to baya halatta a yi sallah kafin shigar lokacinta, domin Ubangiji ta'ala na faɗa inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sharadi na uku na biyar, wato shine taharatul hadas, wato tsarki wanda yake na hadas. Gane ko at-taharatu min al-hadas, ya zamanto mutum ya tsarkaka game da hadasi. In aka ce hadasi, shine abin da ke fita daga jikin dan adam ta gaba ko ta baya, shine bawali da bayan gari da iska, wannan ana kiran sa hadas. Sannan sharadi na shida, wato shine at-taharatu min al-khabath, tsarkaka game da wato datti, ya zamanto jikin mai sallah a tsarkake babu wata najasa, hakanan tufafinsa, hakanan muhallin da zai yi sallah. Sharadi na bakwai, wato shine suturce al-aura. Suturce al-aura shi ma wannan wajibi ne, duk wanda yayi sallah al-aurarsa a bude matukar yana da halin lullube ta, to baya da sallah. Sharadi na takwas shine fuskantar al-qibla. Sharadi na tara, wato ita ce niyya. Ita ko niyya tana kasancewa wato a lokacin da mutum zai yi takbiratul ihram, wato yakan hararo niyyar sallar da zai yi a zuciyarsa. An gane ko ba lafazi ba zai yi da niyyar akan harshensa, domin yin lafazi da niyya bid'a ne, domin babu dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan haka. Da dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har ya gama rayuwarsa babu wata ibada wanda manzon Allah ya taba yin lafazi da niyya, ko ɗaya daga cikin khalifofinsa guda hudu, ko ɗaya daga cikin sahabbansa, babu. Don haka duk wani littafi in ka koma na addini, ba maganar yin lafazi da niyya. Amma yanda nan kusa, in ka koma cikin littafi na al-izziya, a babi na ar-wallaci, wa yanwi bi qalbihi inda ghasli wajhihi fardal wudu, chai mai arwalla yana kudirta niyyar farillar arwalla sai ce bi kalbihi, da zuciyarsa. Kaga chai bi kalbihi walaysa bi lisani, a lokacin da mutum zai wanke wato fuskarsa. Don haka ita niyya mahallinta shine zuciya, shine sharadi na tara daga cikin sharadi. To tare da cewa waɗancan ukun na farko, hudun na farko kenan, al-islam da al-awan da at-tamyiz da al-aqal da al-niyya, wasu malamai suna maida su gefe, daman abubuwa ne waɗanda suke sanannu, sai su zo da waɗannan biyar kin kenan: shigar lokaci, tsarkin hadasi, tsarkin kabasi, sannan suturce al-aura, sannan fuskantar al-qibla. To shine a darasi da ya wuce muna da fadakarwa a hadisi na wato da biyu a babu. hadisin da Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace la yaqbalu Allahu salata ha'idin illa bi khimar. Ubangiji ta'ala baya karbar sallar mace wanda take baliga wato sai da dan kwali. Abinda ake kira da ha'id anan kenan matar da ta kai macen da ya macen da ta kai shekaru na yin al'ada. Ba ana nihi ba cewa mace mai al'ada, kamar yadda bayani ya gabata, mace mai al'ada ba ta salla, domin yin salla a kanta haramun ne a lokacin da take cikin hali na al'ada. To anan mun yi bayani game da wato alamu waɗanda suke na balaga. Muka ce alama ta farko shine zawar jinin al'ada. Duk matar da jinin al'ada ya zo mata, to wannan ya alama ce wadda take tabbatar da cewa ta balaga. Sannan alama ta biyu wato shine fitar maniyyi a farke ko a cikin hali na bacci, ita ce alama ta biyu game da balaga, wanda kuma akan wannan alama maza da mata suna tarayya. Alama ta uku wato shine tsurowar wato gashi wanda yake na gaba, shi ma akan wannan alama maza da mata suna tarayya, kamar yadda aqiya al-Qurasi Allah ya kara masa yadda yake cewa ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya zartar da hukunci game da yanda ya dace a yi da Yahudawan Banu Qurayza, wato akan zo da mazajensu duk yaran da aka kunce, ma'ana gyautansa, arzunzuminsa, aka ga cewa gashin gaba ya fito, to sai a sanya shi a layin waɗanda za a zartar musu da wannan hukunci na kisa. Wanda aka ga babu wannan gashi a gaban shi, to wannan sai a lissafa shi a cikin yara ƙanƙana. Wanda shi a iya yake cewa ina daga cikin waɗanda aka sanya su a cikin wato yara ƙanƙana, saboda a wannan lokaci ban balaga. Sannan alama ta biyar ta hudu shine wato cikar shekara 15. Duk wanda ya kai shekara 15 wannan ya zama baligi, sawa'an namiji ne ko mace ce, ko da bai yi mafarki ba, ko da ba ta yi al'ada ba, in dai ta kai shekara 15 to wannan ta zama baliga. To akan shi ne muke da faɗakarwa, shine muka zo da hadisin Ibnu Umar Allah ya kara masa yadda, wanda yake cewa an bujo da ni a ranar yakin Uhud a cikin sojojin da za a fita da su fagen fama. A lokacin nan ina dan shekara 14, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai wari ni bi halitta mu fita fagen daga domin yaro. Yace da shekara ta dawo ghazwatul Khandaq, ghazwatul Ahzab, ina da shekara 15 a wannan shekara, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya halitta mu. Sai muka yi kuskure muka ce a shekara ta Badar kenan. Shi kuma Badar, yakin Badar an yi shi ne a shekara ta biyu da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Farkon shekara ta biyu da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yakin Badar ya kasance ranar 17 ga watan Ramadan. Shi kuma ghazwatul Uhud a shekara ta uku ne da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi kuma ghazwatul Ahzab a shekara ta hudu ne da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan haka kenan a ranar yakin Uhud ne aka bujiro da Ibnu Umar Allah ya kara masa yadda yana dan shekara 14, manzon Allah ya ware shi yace bai isa ya tafagen daga. Da shekara ta dawo kenan shekara ta hudu da hijira, shi kuma a lokacin ne yana da shekara 15, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya halitta masa wato wannan fita fagen daga. Kenan darasi da ya gabata mun tsaya ƙarshen hadisi na Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke faɗa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma bainal mashriqi wal maghribi qibla, wato duk abin da yake tsakanin mahudar rana da mafadarta manzon Allah yace al-qibla ne. Mun yi bayanin cewa manyan jahohi na doron ƙasa, ko kuma ce na sasannin duniya guda hudu. Farko akwai ash-sharq, wato shine gabas kenan. Sannan akwai al-gharb, ita ce yamma. Sannan akwai al-janub, wato ita ce kudu. Sannan akwai ash-shimal, wato ita ce arewa. dan haka anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya nuna mana cewa duk abin da ke tsakanin mahudar rana da mafadarta manzon Allah yace alkibla ne, dan haka kenan Ka'aba ita ce alkibla, wanda ke yammacinta wato sai ya fuskanci gabas, wanda ke gabacinta shi kuma sai ya fuskanto yamma, wanda ke kudancinta sai ya fuskanci arewa, wanda ke arewacinta kamar mutanen Madina su kuma sai su fuskanci kudu. Dan haka Ubangiji Ta'ala yace wa haythu ma kuntum fa wallu wujuhakum shatrahu li alla yakuna lin-nasi alaykum hujja, duk inda kuke a doron kasan nan Ubangiji Ta'ala yace in dai za ku yi sallah to ku fuskantar da fuskokin ku wajen masallacin Allah mai alhurma. Dan haka kenan kamar ka ce gabas ita ce alkibla, to wannan sai ka kayyade alkibla ta suwa kenan ta waɗanda suke yammacin Ka'aba, su gabas ita ce alkiblar su, an gane ku, wanda suke gabacin Ka'aba su yamma ce alkiblar su, wanda suke kudancin Ka'aba su arewa ce alkiblar su, wanda suke arewacin Ka'aba kudu ce alkiblar su. To shine yace ma bainal mashriqi wal maghribi qibla, zamu tashi kenan hadisi na gaba. Qala al musannif rahimahullah ta'ala wa ana amir ibn rabi'ah radiyallahu anhu annahu qala رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به, متفق عليه. زاد البخاري يومئ برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة. ولأبي داود من حديث أنس رضي الله عنه وكان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته لقبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه. إسناده حسن. معلم الله يجيكن سنا فدا واتو آمير ابن ربيعة الله يكرم سيدا يا رويتو daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yusalli ala rahilatihi, yace tabbas naga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na salla ala rahilatihi akan raƙuminsa, ko kuma a takeice kace ala rahilatihi akan abun hawansa, domin shi lafazin rahila a larabci wato dukkan raƙumin da aka iya labta masa kaya a hau bayan sa ayi bulaguru, sawa'an namiji ko mace, to wannan shine ake kira da rahila, bai keɓanta da taguwa ba ta matar raƙumi. Idan aka ce rahila, raƙumin da ake iya hawa bayan sa ayi bulaguru, to dan haka anan malamai suka ce abin da ya kamata a ce abun hawa, domin bai keɓanta ba ga raƙumi. Domin hadisi na cikin sahihu Muslim, wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato yayi salla akan jakinsa, sallar ta nafila, manzon Allah yayi salla akan jaki, yana kan jakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kabbara sallaye. Dan haka kenan a takeice a Hausance sai ka ce naga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na salla ala rahilatihi akan abun hawa, kenan tare da cewa a larabci in aka ce rahila, raƙumin da ake iya hawa ayi bulaguro a kansa shine rahila, sawa'an namiji ko mace. Shine yace haythu tawajjahat bihi, wato kuma duk inda ta fuskanta da shi ba ruwan shi da cewa alkibla, an gane ku, duk inda dabbar ta yi da shi kawai ya hau yana salla akan raƙumin. Hadisi ne muttafaqun alayhi, sai malam na faɗa cewa al-Imam al-Bukhari ya dada a riwayar sa yumi'u bi ra'sihi, yace manzo Allah yana nuni da kansa game da ruku'u da sujada, kenan ruku'u nuni ne yake ya dan sadda kanshi sannan ya dago, sannan ita ma sujada kuma sai ya yi nuni da ita, tare da cewa akwai ziyada a cikin riwaya ta wato Ibn Khuzaima Ibn Khuzaimah ya dada a cikin riwayarsa sai yace walakinahu yakhfidu sajdataini min ar-raka'a, wato sai dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana sunkuyawa game da sujada guda biyu da yake yi sama da sunkuyawa da yake ma ruku, abinda yake ni da ar-raka'a anan shine ar-ruku, ma'ana yana sunkuyawa kenan kwarai game da sujada akan sunkuyawa da yake a wajen ruku. Sai yace walam yakun yasna uhu fil maktuba, sai dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya haka wato game da sallah ta farilla, sallah ta farilla wato baya yin ta akan abun hawa, yakan sauka kasa yi, amma in dai sallah ce ta nafila yakan yi ta akan abun hawansa. Sannan malam na faɗa na ga al-Imam Abu Daud riwayar sa daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda, Anas na faɗa cewa wa kana idza safara, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan yayi bulaguro fa arada an yatawwa, idan ya fita bulaguro kuma yana nihi yayi sallah ta nafila, istaqbala bi naqatihi liqibla, manzon Allah yakan fuskanci alqibla da taguwarsa, ma'ana yakan tsaye da taguwar sai ya fuskantar da ita alqibla, fa kabbara, manzon Allah sai ya takbiratul ihram, thumma salla haythu kana wajhu rikabi, sannan sai ya ci gaba da sallah duk inda wato fuskar abun hawan nasa ya fuskanta, ba ruwan shi da cewa alqibla yake kallo ko ba alqibla ba, idan zai yi kenan zai fara sallar yakan fuskantar da dabbar ta fuskanci alqibla, idan yayi takbiratul ihram in yaso sai ya kora dabbar kuma ayi ta yi duk inda ta fuskanta kenan sallah zai yi ta yi. Kamar misali anan kai ne kana tafiya kana yin yamma, to sai kake nihin kai nafila, mu ko anan alqiblar mu kenan gabas ce, to idan zaka fara sallar kenan sai ka fuskantar da abun hawan naka ka tsaida shi ka fuskantar da shi alqibla, idan kai takbiratul ihram in yaso sai ka juya shi kalli yamma ayi ta yi. Shine kenan a wannan riwaya ta al-Imam Abu Daud wato daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda. A takaice wannan hadisi abinda yake karantar da mu halaccin yin sallah ta nafila akan abun hawa kuma a cikin hali wanda yake da bulaguro, domin wannan riwaya ta Anas cewa wa kana idza safara, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ya fita bulaguro, kaga kenan ba a zaman gida bane yake hawan kan dabbar yayin sallah in ya fita bulaguro, dan haka kenan wannan yana nuna mana halaccin yin sallah ta nafila akan abun hawa a hali wanda yake na bulaguro ko mun kankantar bulaguro, kuma ko babu wani uzuri wanda zai hana ka sauka, ko babu wani uzuri zaka iya yi akan dabbar. Kenan shine muka yi bayani muka ce sawa'an raqumi ne ko wata wani abun hawa ne na daban, dan haka kuma wannan fa bai kebanta ba da abun hawa raqumi ko jaki da abun da ya kama da haka ko doki, ko da ababan hawa ne wanda suke na ci gaba a yau kamar mota ko babur ko jirgin kasa da abun da ya kama da haka, duka zaka iya yin sallah ta nafila a cikin su akan su, an gane ko, sai dai an so ka fuskantar da su alqibla lokacin da zaka yi takbiratul ihram, sannan in ka yi takbiratul ihram sannan kuma ka ci gaba da tafiyar ka duk inda ka fuskanta kana cikin sallah. Haka misali jirgin ruwa ko mu ce bato shi wannan koda sallah ta farilla ce mutum yake iya yi akan shi, saboda shi ba maganar sai ka sauka gabar teku a cikin bato zaka iya, in batun ya dan kada ya dan juya ya bar alqibla kai ma sai ka dan juya, saboda shi igiyar ruwa tana kada shi, amma misali kana kan bato ka fuskanci alqibla kana sallah ya dan juya to kai ma sai ka juya ka dan fuskanci alqibla idan kana gani alqibla. Haka jirgin sama shi ma kasancewar in kana tsoron lokaci zai fita kafin akai inda jirgi zai sauka to zaka yi sallah akan jirgin, shi ma anan kenan sallah ta farilla ko ta nafila, to iya abinda zaka yi ruku'u da sujada dai zaka yi nuni ne bakin gurgurdan ikonka, to haka ko babur ne ko mota ce to sallah ta nafila mutum yana cikin halin bulaguro a yau zai ta yin nafilin sa. Wannan kuma dalili ne wanda yake nuna mana wato mustahabbancin yawaita sallah ta nafila. Gaya anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin hali ne ma na bulaguro. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake kokarin yawaita nafila, ma'ana akan abun hawan sa, yana cikin hali wanda yake na bulaguro. To balantana a zaman gida, don haka ana buƙatar salloli na nafilfili mutum ya nace a kansu, domin da su ake cike ma bawa abin da ya tauye na farillar shi a ranar kiyama. Kamar yadda hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, in yake cewa farkon abin da za a ma bawa bincike game da ayyukansa a ranar kiyama ya ce ita ce sallah. Idan an samu sallah ta cika, to falillahi alhamdu, duk sauran ayyukansa ba za a bincika ba. Amma idan aka bincika sallah aka ga bata cika ba, wali yazi billahi sauran ayyuka da sai an bincika. To wannan sallah idan an bincika an ga farilla bata cika ba, Ubangiji ta'ala sai ya faɗa ga mala'ikunsa, shin bawa na yana da nafilfili, ku je ku bincika ku cike masa iya abin da ya tauye. Don haka ake buƙatar duk wasu ayyuka na ibada, to ayi kokari a yawaita nafilfilin su. Kaga sallah akwai nafilar ta, azumi akwai azumi na nafila, haka in ka ɗauki sadaka ma'ana akwai ta nafila bayan zakka wanda Allah ya farlanta. Shi yasa annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato yake yawaita nafilfili koda yana cikin halin tafiya. To game da ita sallah ta farilla, sai dai in ya kasance mutum ba shi da halin da zai sauka saboda wani uzuri da ya gitta, misali kana tafiya akan dabba ko kasancewar wurin guri ne wanda yake na cabu wanda ba za ka iya sauka ba a ciki, malamai suka ce, ko kuma ya kasance in ma mutum ya sauka daga dabbar saboda wani uzuri da yake tare da shi a zaune ne zai yi sallar, suka ce to anan mutum yakan iya yin sallah akan dabbar shi. Kenan kaga anan kamar misali irin su mota da sauransu, sallah ta farilla sai in ya kama da uzuri, sai in ya kama da uzuri. Kamar misali akwai hanyoyin da ke akwai yan fashi, idan ka ɗauka misali irin hanyar Lagos, wanda in ka ga mota ta tsaya kawai sai dai abu ya zama dole kenan ta yi falle. To irin waɗannan hanyoyi ba laifi mutum yakan iya yin sallah ta farilla a cikin motar, tunda cikin hanya ce wadda tsayuwa akwai wahala, kuna iya tsayawa wani al'amari ya biyo baya. Kenan in ya kasance da uzuri, to mutum yakan iya yin sallah ta farilla akan abun hawa. Amma in dai babu uzuri, to sallah ta farilla dole sai dai a ƙasa, in ka yi ta akan abun hawa to wannan bai inganta ba. To amma kamar yadda shi jirgin sama da irin jirgin ruwa, wannan duka ana iya yin sallah ta farilla akan su, amma mutum zai yi bakin gurgurdan ikon shi. Kenan abin da ya shafi ruku'u da sujada, to mutum zai yi nuni da shi. Kuma a lokacin nan fuskantar alƙibla wato ta sauka daga kanshi, na cewa dole sai mutum yana fuskantar alƙibla. Kenan in zaka iya fuskantar alƙibla ka fuskanci alƙibla, sannan kenan bayan haka duk inda abin ya fuskanta sannan sai a ci gaba da sallah. Shi ne dai a takaice malai ya zo mana da wannan hadisi na Amir ibn Rabi'a, Allah ya kara masa yadda, yake cewa na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haythu tawajjahat bihi, na sallah akan raƙuminsa duk inda ya fuskanta da shi, ba ruwan shi da cewa alƙibla yake fuskanta ko ba alƙibla ba. Kenan anan wannan aya take dabbakuwa akan wannan fa aina ma tuwallu faqama wajhuka, duk inda kuka fuskanta to fuska ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ma'ana alƙiblar sa ce. Shine anan sai ya ce zadal bukhari yumi bi ra'sihi, manzon Allah yakan yi nuni da kansa kenan game da ruku'u da sujada. Walam yakun yasna'uhu fil maktuba, amma fa baya haka a sallah ta farilla. Kenan sallah ta farilla sai dai da uzuri, in babu uzuri to baya halatta ayi akan abun hawa ko an yi bata yi ba. Sannan wannan riwaya ta al-Imam Abu Dawud daga Anas sai ya nuna mana cewa wannan nafila da manzon Allah yake akan abun hawa idan ya fita bulaguro ne, wannan kuma ba bambanci shin bulaguron ya tsawaita ko ya kankanta, ko mun gajartar bulaguro zaka iya yin sallah ta nafila akan sa. Shine ya ce wa kana idza safara, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yayi bulaguro fa arada an yatawwa wato yayi lihiyin nafila istaqbala bi naqatihi liqibla manzon Allah yakan fuskanci alqibla da taguwar sa fa kabbara manzon Allah yayi kabbara kuma sallahi su kana wajhu rikabi sannan sai ya ci gaba da sallah duk inda abin hawan nasa ya fuskanta rikab shine wato al-ibil kenan raqumi kamar yadda ubangiji ta'ala yace fama awjaftum alayhi min khaylin wala rikab abinda ake nihi sura ne na raqumi kenan rikab amma tare da cewa duk wani abin hawa ana kiran shi rikab wanda za a iya hawa ayi bulaguro وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام رواه الترمذي وله إلا وقال أبو سعيد الخدري الله يكرم سيدا كيف دا للي مزعق الله صلى الله عليه وسلم يجي الأرض كلها مسجد مزعق الله يجي قصة قبادة ينتع وطورن صلى الله عليه معنا مسلا تجيج إذا أكتش مسجد أنغالي كوشيني ولي واندا أكتش بانتا دومي إبادة كتش مسجد كو كتش مسجد kenan an ciro shi ne daga sajada ya sujudu sujudan kenan masjid ismul mawdi ne idan ka ce masjad ko ka ce masjid kenan wurin da ake dukawa ayi sujada don haka kuma a shar'ance aka ce masjid duk wurin da ake ibada sunan shi masallaci saboda idan aka ce a sujud shine al-khudu wat-tazallu ma'ana kaskanta kai shine ake kira da sujud shine yace al-ardu kulluha masjid kasa gaba ɗayan ta manzon Allah yace masallaci shi sai yace illa al-maqbura wato manzon Allah yace sai dai wato makabarta banda makabarta lafazin al-maqbura kana da fuska uku game da ba'un kin kace maqbura ba'un kin kai mata bamma kenan maqbura ko kace makbara ko kace makbira kama ba'un kin damma ko kai mata fatha ko kai mata kasra kace illa al-maqbura ko kace illa al-maqbara ko kace illa al-maqbira idan aka ce al-maqbura shine kenan wurin da ake binne mamata wal hammam wato da ban daki idan aka ce hammam shine wurin da aka ke banta domin yin wanka kenan al-mughtasal wurin wanka domin lafazin al-hammam an ciro shi ne daga al-hamim al-hamim shine wato ruwan zafi saboda akan tanadi ruwan zafi ayi wanka da shi domin yafi fitar da datti to shine ake kiran shi al-hammam gaba ɗaya ban daki sai ake bashi wani suna ake cewa al-hammam to su kadai ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anan ya toge mana bayan ya ce al-ardu kulluha masjid yace kasa gaba ɗayan ta wato masallaci ce ma'ana duk inda sallah ta riske ka to zaka iya yi kamar yanda yana daga cikin abubuwa biyar wanda Allah yake banci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da su bai ba wani annabi ko wani manzo kyautar ɗaya daga cikin su na daga cikin su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wujilat liyal ardu masjidan wa qahura an maida mun kasa gaba ɗayan ta wurin sallah ce sannan kuma mai tsarkakewa sai yake cewa fa ayyu ma rajulin min ummati adrakathu salatu falyusalli aw kama qala duk mutumin da daga cikin al'umma ta sallah ta riske shi a koma ina ne manzon Allah yace ya duka yi sallah to shine anan yace al-ardu kulluha masjid manzon Allah yace kasa gaba ɗayan ta wato masallaci ce sai yace illa al-maqbura manzon Allah yace sai dai makabarta kaga wannan tubaciya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yi wannan yana nuna mana haramcin yin sallah a makabarta sallah ta farilla ko ta nafila kuma duk sallar da aka yi ta a makabarta sallah ce ba ta ciya kwata-kwata ba ta inganta ba da haka kuma hadisai waɗanda suke hani game da yin sallah a makabarta sun wuce a lissafa sallah daya daya ce kadai za a iya yi a makabarta shi ma ga wanda aka binne ba tare da an yi masa sallah ba, ko kuma wanda aka binne wanda akwai wani wanda ake kwadayin addu'ar sa, ma'ana wanda ya kamata a ce ya hadarci wannan sallah bai samu bai halarta, to yakan iya zuwa kan kabarin sa yi masa sallah kamar yanda wato bayani ya gabata, wanda hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito bai ga wata mata wadda take tsaftace masallacin sa, ma'ana take sharan masallaci. A wata riwaya cewa wani mai hidimar masallaci ne, Allah ya masa rasuwa, ko mu ce Allah ya mata rasuwa a cikin dare, sahabbai suka tattala ta suka kai ta suka binne. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka wayi gari ya fito bai ganta kamar yanda ya saba ganinta, sai yake tambaya ina wanci, sai suka ce ya rasulullahi tun jiya da dare Allah ya mata rasuwa mun kai ta mun binne. Manzon Allah ya ce afala azantu muni, ku kike sanar da ni? Manzon Allah sai ya ce dulluni ala qabriha, ku nuna mun kabarin nata. Su sahabbai iya uzurin da ya hana su sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, saboda cikin dare ne suna ganin akwai tsanantawa a je a tabo shi, da haka suka yi kokari suka tattala ta suka kai ta suka binne, tare da cewa akwai riwaya da take nuna kamar sun rena ajawalinta suna ganin cewa al'amarin ta aibe kai ba cewa sai an tabo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da haka suka tattala ta suka kai ta suka binne. Manzon Allah ya ce ku nuna mun kabarin ta. Sahabbai suka wuce gaba, ka je aka nuna masa. Manzon Allah ya wuce gaba suka yi sahu a bayan sa, manzon Allah ya yi kabbara ya mata sallah, sallah ta gawa. Bayan ya gama manzon Allah yake cewa lalle waɗannan kabura ciki suke da duhu, Allah yana haskaka su wato a sababin addu'a ta, ma'ana sallar da nake musu. To wannan hadisi shine yake tabbatar da cewa mutumin da aka binne shi ba tare da an yi masa sallah, to wannan akan iya zuwa kan kabarin sa ayi masa, ko kuma wanda an ma yi masa sallah to amma akwai wani wanda ake kwadayin yayi masa sallah, kamar misali baya nan akai janaiza, to anan yakan iya zuwa kan kabarin yaje yayi masa sallah kamar yadda annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yaje yayi mata addu'a, yaje yayi mata wannan sallah, tare da cewa su malaman malikiya sun awwala cewa addu'a ce, a shi kuma anan sallah ce, sallah ta gawa kamar yadda ya saba, saboda ita sallah ta gawa babu ruku'u babu sujada a cikin ta. Kuma zaka samu wasu wai a cikin makabarta wai suke ma gawa sallah, in aka dauko gawa ba a mata sallah a can, wai sai an kawo makabarta sannan ai mata sallah a wuri, wannan shi wa sabanin sunna ne, an gane. Kuma zan Allah sallallahu alaihi wasallama gaban masallacin shi ake, inda yake sallar idi nan ake kawo gawa a aje manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yi mata sallah, bayan an gama sannan a dauka a kai makabarta a wuri. Da haka kenan abinda muke so mu gane, sallah ta farilla ko ta nafila baya halatta a yi ta a wato makabarta, yau manzo Allah ya ce illal maqbura, wato sai dai makabarta, makabarta baya halatta a yi sallah. Micece illa game da halin sallah a makabarta, malamai suka ce wannan tushe wata kafa ce ta barna, saboda bada wannan dama zai kai bauta ma waɗanda suke cikin kabari. Zamu iske hadisi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake nuna mana cewa baya halatta mutum ya sa kabari gaban ya sallah. Da haka kamar yanda Ibnul Qayyim Allah ya ji kansa yake cewa girmama kabura, yace shine mafi girman duk wani makirci daga cikin makircin shaydani, wanda ya ribace wasu jama'a wal iyadu billahi ya jefa su zuwa kuzazzabi na halaka, wanda in ka koma asali wato shirka aban kasa ta faru ne game da wato abin da ya shafi irin kabura, tun a cikin mutanen annabi Nuhu da aka yi hotunan su aka girka a wuraren ibada da sauransu. Shi ne anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace illa al-maqbura, yace sai dai makabarta, sai yace wal hammam, wato da ɗakin wanka, ma'ana ban ɗaki, domin ban ɗaki wuri ne wanda yake na kazanta, wurin kazanta kwa wato shine matara na shaytani, ban ɗaki wuri ne na kazanta, shi kuma duk inda kazanta take to anan shaytani yake. don haka dai anan abin da muke so mu gane waɗannan muhalli guda biyu haramu ne yin sallah a cikin su kuma ko ayin sallah sallah ba ta yi ba makabarta wato da ɗakin wanka anan ma kusa ba a je nesa ba da yawa zaka ga in an tafi jana'iza ta kusan magariba masu misali yamma zaka gani in sallar magariba ta riski mutane wai sai a tsaya a makabarta wai a ce wai za a yi sallah wai a makabarta za a tsaya a yi sallah to wannan kwata-kwata ya saba ma shari'a kuma ko an yi sallah ba ta yi sallah ce ba ta ciya domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kasa gaba ɗayan ta masallaci ce sai ya ce amma banda makabarta ta dakin wanka kaga waɗannan muhalli guda biyu da manzo Allah ya toge ko an yi sallah ba ta yi ba to dan haka malamai suka ce a karkashin wannan hani za a fa'idanci hani game da duk abinda yayi kama da wato waɗannan wurare ma'ana duk inda aka san kamar misali wuri ne wanda yake da shaytani kamar irin wurare waɗanda suke na wasanni wasanni waɗanda suke haramtattu to wannan kwata-kwata baya inganta baya halatta a yi sallah a cikin su duk wurin da an san wuri ne wanda yake na kayan shaytani misali kamar in ka dauka irin su gidan giya su wurin caca su wurin kide-kide da wasanni wannan kwata-kwata baya halatta a zo a yi sallah saboda muhalli ne wanda yake na shaytani saboda illar ta sa anan kina manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani game da yin sallah a ban daki domin wuri ne wanda yake na kazamta kuma wuri ne wanda yake na shaytani to haka duk abin da ya shafi da wuraren da za a kawo wato wasu hotuna a zo a kafa da sauransu wannan duka ba sa halatta kamar yadda karin bayani zai zo a takaice hadisin hadisi ne ingantacce kamar yadda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya inganta shi a cikin littafin sa Irwaul Fadil وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواطن المزبلة والمزجرة والمقبرة وقارئة الطريق والحمام ومآطن الإبل وفوق ظهر بيت الله تعالى رواه الترمذي وضعفه قال عبد الله بن عمر الله يكرم مسيدا ke fada lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam naha an yusalla fi sab'i mawaqi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani game da yin sallah a cikin wurare guda bakwai lafazin mawaqi jami'i ne na mawdin idan aka ce mawdin kenan shine wuri kenan wurare guda bakwai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani yin sallah a cikin su farko sai ya ce al-mazbalati wato ita ce shara kenan jibji lafazin al-mazbala an ciro shi ne daga az-zabl az-zabl kenan ita ce shara kenan wurin da ake zubar da shara shine al-mazbala me yasa aka yi hani game da yin sallah a jibji domin wuri ne na kazamta wuri ne na najasa sai ya ce wal-masjara wato da mayanka domin mayanka shi ma wuri ne wanda yake na najasa wuri ne na kazamta domin jini wanda yake mabuka duk ana ake zubar da shi shi ne yace wal mazjara wato da mayanka na uku sai yace wal makbara wato da makabarta wurin da ake binne mamata kenan sai yace wa qari'ati dariki wato da tsake tsakin titi ma'ana tsakiyar hanya wurin da jama'a suke kai kawo shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani game da yin sallah a cikin sa na biyar sai yace wato wal hammam wato da ban daki kaga in aka ce alwana al hammam ban daki wanda aka ke bance shi domin yin wanka to ina ga irin ban daki na yau wanda komai da bawuli da bayan gari duka ana ake wanda eh asalin shi al-hammam kawai wuri ne wanda aka kebance shi domin yin wanka da ruwan gobe to shi kai shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani game da yin sallah domin wuri ne na kazamta sai ya ce wa ma'adinil ibil wato da makwantar raƙuma ma'ana inda raƙuma suke kwana shi ma an yi hani game da yin sallah a cikin sa sai yace wa fawqa zahri baitillahi ta'ala, wato da saman dakin Allah mai alhurma, ma'ana mutum ya hau kan Ka'aba yin sallah shi ma, wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani tare da cewa wannan hadisi hadisi ne bai kwata-kwata bai inganta ba daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, domin a cikin sanadinsa akwai wani marwayaci shine Zaid ibn Jubaira, shi kuma matruk ne, don haka a takaice hadisi ne dhaif. Don haka kenan sai wuraren da dalilai ingantattu suka tabbata game da hani kenan, wanda babu dalili wannan kuma sai a koma kenan, wato shine albara'atul asaliya kenan, asali shine kenan halacci. Yanzu idan muka dauki jibji, asalin jibji wuri ne na zubar da kazamta, wuri ne wanda yake na tara kazamta, shi kuma dole ne duk inda mutum zai yi sallah ya zamanto a tsarkake yake kenan, kamar yanda jikin mai sallah ya zama wajibi shar'i ne ya zamanto a tsarkake babu najasa, haka tufafinsa, to haka mahallin da zai yi sallah, haka mahallin da zai yi sallah dole ya zamanto a tsarkake kenan. Dan haka wannan jibji akwai dalilai waɗanda suka tabbatar da yin sallah anan baya halatta, domin misali yanzu in ka dauki hadisin da Balarawan ƙauye ya zo yi bawali a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana gama bawalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa aka ciko guga na ruwa aka zuba domin a tsarkake mahallin, to kaga jibji ko wuri ne wanda yake na kazanta na najasa, dan haka yin sallah a jibji wannan baya halatta, akwai dalilai da dama waɗanda suke tabbatar da haka. To haka in ka dauki almazjara mayanka, ita ma wuri ne wanda yake na kazanta kenan, wuri da ake zubar da jini shi ma wannan baya halatta a yin sallah, amma in akwai wuri ke bantacce to wannan ba laifi aka iya yin sallah a cikin mayanka, in dai akwai wuri wanda ke bantacce babu najasa babu kazanta to ba laifi aka iya yin sallah. Sannan wuri na uku shine al-maqbara, maqabarta, shi kuma wancan hadisi ya gabata, al-ardu kulluha masjid sai ce illa al-maqbara wal hammam, kenan maqabarta wancan hadisi shi ya tabbatar da haramun ne yin sallah ta farilla ko ta nafila a maqabarta ko an yi bata yi ba, don haka yana daga cikin ma'anar maqabarta duk masallacin da ke akwai kabari a cikin shi shi ma bai halatta a yi sallah ko an yi sallah bata yi ba, sawan kabarin a alƙiblar masallacin aka binne ko a can ƙarshen masallacin, domin akwai waɗanda suke binne mamata a cikin maqabar a cikin masallaci, wanda kuma sunna ce ta Yahudawa da ƴan musham, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya ringa la'antar su yana tsine musu albarka, yana cewa qataballahu al-yahuda wan-nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid, manzon Allah ce yake Allah ya la'anci Yahudawa da ƴan mushrik domin sun maida kaburran annabawan su masallatai, kamar yanda wato Ummu Salama Allah ya ƙara mata yadda da ita da Ummu Habiba Allah ya yadda da ita suka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labarin wata cuci da suka gani a ƙasar Habasha, wannan cuci ana kiranta da sunan Mariya, da irin yadda aka kawatar da wannan cuci aka sanya wasu hotuna a cikinta, suke ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labari, manzon Allah sai yake cewa ulaika qaum idza mata fihim ar-rajulu as-salih banau ala qabrihi masjida wa sawwaru fihi tilka at-tasawir aw kama qala tilka suwa, manzon Allah yake cewa waɗannan wasu jama'a ne su Yahudawa da ƴan mushe, yace idan mutumin ƙwarai ya mutu a cikin su sai su zo su gina masallaci akan kabarinsa, kenan kabarin sai a maida shi a cikin masallaci, kan kabarin ake zawa a gina masallaci, manzon Allah yace sai su yi hotunan shi wannan kenan mamacin ko kuma hotunan salihan bayinsu sai su kawo su kafa su a cikin masallacin. To dan haka duk masallacin da ke akwai kabari a cikin shi haramun ne a yi sallah a cikin shi, in aka yi sallah a cikin shi matukar an san da kabarin to sallah ba ta yi ba sawa'an a alkiblar masallacin aka binne kabarin ko kuma a karshen yamma ma'ana karshen masallacin in kabarin ya riga yi masallacin daga baya ne aka zo aka gina masallaci akan kabarin to wannan rubuce wannan masallacin ya zama wajibi in kwa kabarin ne ya zo ya iske masallacin to dole za a tone shi a kai shi can inda ake binne kowa to dan haka yin sa duk kenan duk wurin da ke akwai kabari wannan wurin baya halatta a yi sallah a cikin shi shine sai ya ce wa qari'atit tariqi wato da tsakiyar titi tsakiyar titi shi kuma wuri ne wanda yake na kai kawon jama'a me yasa saboda kasancewar akwai rashin nutsuwa ga shi mai sallah saboda masu kai kawo shine malamai suka ce illa tare da cewa shi tsakiyar titin babu wani dalili dai wanda ya hana yin sallah a cikin shi kenan sai a koma asali sai dai babu nutsuwa kamar yadda ake bukata ga wanda ya zo tsakiyar titi kenan ya tsira sallah sannan sai ya ce wal hammam wato da ɗakin wanka shine ban ɗaki kenan kamar yadda bayani ya gabata sai ya ce wa ma'atini li ibni wato da makwantar raƙumma makwantar raƙumma din ma makwantar su a mashaya ko kuma inda suke taro jiki inda suke kwana garkin su to wanda baya halatta a yi sallah illa game da hani game da yin sallah a makwantar raƙumma wato domin kasancewar su raƙumma suna tare da shaidan kamar yanda hadisi ne gantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa li annaha khuliqat min ash-shaytan domin an halicce shi wato daga shaidani ma'ana yana da dabi'u da halaye irin na shaidani dan haka zaka samu makiyayin raƙumma sun fi kowa kaushin hali sun fi kowa girman kai da jiji da kai saboda dabi'ar nan ta raƙumma dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa tausayi da jin kai yana ga masu kiwon kankanin dabbobi kaushin hali banza da wauta manzo Allah ya ce yana tare da masu kiwon raƙumi saboda wannan dabi'u na shaytani wanda raƙumi yake da shi da girman kai da jiji da kai to haka su ma makiyayan su suke daukar irin wannan dabi'a to dan haka illar kenan saboda su raƙumi suna tare da shaytani dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani yin sallah a inda raƙumi suke kwana kenan makwantar su sawa'an a mashaya ko inda suke kwana amma ba maganar cewa wai raƙumma ai al'ada suke yi kamar yadda mata ƴaƴan adam suke al'ada wannan kwata-kwata babu dalili a kai shi illa kasancewar suna tare da shaidanu duk inda suke shine sai ya ce wa fawqa dhahri baitillahi ta'ala wato da burbushin ɗakin Allah mai alhurma misali mutum ya hau kan Ka'aba ya yi sallah in ka hau kan Ka'aba kai sallah ina ka fuskanta bayan Allah ya ce wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatrahu to amma game da cikin Ka'aba sallah ta farilla ko ta nafila wannan ya halatta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga cikin Ka'aba ya yi sallah ana gama sallar da aka fito ko Ibn Umar yana tsare da kofar da Bilal ma ya fito sai yake tambayar Bilal ya ce a ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallah sai ya ce a tsakankanin gimshikai kaza a cikin Ka'aba sune manzon Allah ya sallah to cikin Ka'aba sallah ta farilla ko ta nafila wannan ya halatta amma ka hau kan Ka'aba kai sallah wannan baya dacewa me yasa saboda muka fuskanci alkibla Allah ya faɗa wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatrahu li alla yakuna linnasi alaykum hujja a takaice dai shi hadisin a jumulce bai inganta ba amma daidai ku daga cikin wannan akwai dalilai kenan ingantattu waɗanda suka tabbatar da hanin yin sallah game da sauran wuraren وعن أبي مرثد البنوي رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها رواه مسلم وتدب أبو مرثد البنوي الله إكرم سيدا كيف دا naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa la tusallu ila alqubur manzon Allah yace kar ku sanya kabari gaba ku yi sallah kar ku sanya kabari gaba kun sallah su ko galibin wadanda suke bin wannan sunna ta yahudu bunne salihan bayin su a cikin masallaci can alkiblar masallaci suke kawo su bunne shi a gaban masallaci suke bunne kaga wannan hadi ne kai tsaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la tusallu ila alqubur kar ku sanya kabari kabura gaba ku sallah ma'ana kar ku sanya kabari gaba ku sallah wala tajlisu alaiha manzon Allah yace kuma kar ku zauna wato akan kabari kaga kasancewar anan la tusallu ila alqubur hadi ne game da shishigi da ketare iyaka micece illa saboda sanya kabari gaba mutum yayin sallah wata rana wanda yake cikin kabarin mutum zai bauta ma saboda shaydani zai samu damar da zai halakar da bawa dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tushe wannan kafa ya haramta mana dan haka duk wanda ya sanya kabari gaba yayin sallah baya da sallah dan haka anan akwai babban kuskure na waɗanda suke zuwa gindin kabarin waɗanda ake cewa waliyye sai mutum ya sa kabarin gaba yayin sallah waye nafila raka'a biyu sai sanaye daga hannu ya addu'a sa wallahi ya zibillahi wanda yaga wannan abu da idan shi shi tayi a gaban shi suka fata su wanda suka kabbara sallah suke kade ba ma ruwan su da alkibla kawai wannan kabarin aka sa gaba ake sallah wani dan koren su yana nan a tsaye yana fada ga wadanda suka kawo ziyara cai duniya da lahira ta su wadannan ci wanda suka ba sun ba wanda suka hana sun hana wanda yake cikin kabarin kar tunanin kai je nesa a nan cikin Niger ne a nan yamma akai wannan abu cai duniya da lahira wai ta su ci duk wanda suka ba sun ba wanda suka hana sun hana kenan gaba daya an karbe ma Ubangiji subhanahu wataala bayan Allah ya ce wa inna lana la al-akhirata wal ula lahira da duniya Allah ya ce namu ne mu muke bada su ga wanda muka so kuma mu muke hanawa ga wanda muka so wallahi cai a gaban shi yace mutane suke sa kabarin gaba suna sallah ba ruwan su ma wai da cewa fuskantar alƙibla a kabarin shine ake sallah ai sallah ya dan haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na halin mu game da sanya kabari gaba ayi sallah shine yace la tusallu ila alqubur manzo Allah yace kar ku sanya kabari gaba ku yi sallah kaga wannan bugu da kari hani game da yin sallah a makabarta duk wanda ya sallah a makabarta to ya sanya kabari gaba ayi sallah sai yace wala tajlisu alaiha kuma kar ku zauna akan kabari saboda shi dan adam sawa'an yana raye ko yana mace alhurmar sa tana da duk wani abu wanda yake na wulakanci baya halatta mutum ko yana mace baya halatta ka zo kan kabarin sa ka zauna ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi na cikin sahihu muslim riwaya ta abu huraira Allah ya kara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa la an yajlisa ahadukum ala jamra fataharika thiyabahu fatakhlusa ila jildihi khairun min an yajlisa ala qabr manzon Allah yace wallahi dayanku da zai zauna akan garushin wuta wannan garushin wuta ya kona tufafinsa ya iske fatar jikin ya kona manzon Allah yace shi yafi alkhairi da mutum ya zauna akan kabari ka zauna akan garushin wuta ya kona tufafin ya iske fatar jikinka ya kone ta shi yafi alkhairi ka zauna akan kabari dan haka baya halatta zama akan kabari to an hana zama akan kabari to ina ga taka kabari in dai ka san kabari ne ga alamun shi bayan halatta ka taka dan haka wannan yana daga cikin hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yayi hani na shiga makabarta da takalma sai dai inda larura inda larura kaya ko tsananin zafi ko tsananin sanyi to wannan ba laifi mutum yana iya shiga amma matukar babu wannan to baya halarta mutum ya shiga cikin makabarta da takalma me yasa saboda ƴan uwanka ne a kwance yanda suna raye ba ka zo kana ketara su da takalma kana taka su to haka suna mace ma al'ummar su tana nan a takaice kenan wannan hadisi yana nuna mana makabarta ba wurin sallah bace baya halarta mutum ya sanya kabari gaba wato ya sallah وعن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم idza jaa ahadukum al masjid falyanzur fa in ra'a fi na alayhi adana aw qadara falyamsahu wa yusalli fihi ma akhrajahu abu daud wa sahahahu ibn khuzaima. Wato daga Abu Sa'id al-Khudri, Allah ya kara masa yadda ke fada, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace idza jaa ahadukum al masjid, wato idan dayan ku yazo masallaci, falyanzur, manzo Allah yace ya leka kasan takalman sa, ma'ana ya daga kasan takalman sa ya kalla, fa in ra'a fina alaihi adan aw qadara, idan ya ga wata kazanta, ma'ana wata najasa a jikin takalman sa, manzo Allah yace falyamsahu, wato ya goga takalma akan kasa, ya goge wannan najasar, wani salli fihi ma, manzo Allah yace ya salla da takalman sa. Asalin wannan hadisi kamar yanda wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, kamar yanda Abu Sa'id ke fada cewa sallabi na rasulullahi sallallahu alaihi wasallama za ta yi, yace wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato na mana salla, bala ya mana salla, falan ma kana fi ba'di salati, ana cikin salla kafin a gama, yace khala ana alaihi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya fitar da takalman sa, fa wada'a huma an yasari, manzo Allah ya maida su hagunkin shi ya aje. Falamma ra'a an-nasu zalika, lokacin da jama'a suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fitar da takalman sa, khala'uni ala, gabaɗaya kowa sai ya fitar da takalman sa. Falamma qada salatahu, a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gama sallar, qala, sai ya ce ma balukum alqaitum ni ala, manzo Allah ya ce me yasa duk kuka fitar da takalman ku, qalu ra'aynaka alqaitana alayka fa alqayna ni alana, suka ce ya rasulullahi kai muka ga ka fitar da takalman ka, dan haka mu ma muka fitar da nan. Fa qala, sai manzo Allah ya ce illa jibrila atali, kusan cewa jibrilu alayhi salam ne ya zo mu, fa akhbarani anna fihi ma qadara, cewa a kasan takalma na akwai kazamta, aw qala adan, ko kuma akwai misali adan, idan aka ce adan wato duk abin da yake cutarwa na fada ko aiki, don haka kasancewar magana wadda take mummuna Ubangiji ta'ala ya ambace ta da azan, kamar yanda yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la tubdilu sadaqatikum bil manni wal adha, kamar kuma yanda Ubangiji ta'ala ya fada wada'a azahu, ma'ana ka kauda kai karbuda, wato miyagun maganganu da suke fada maka. Sannan kuma yana zawwa ma'anar najasa, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce wa yas'alunaka 'anil mahidi qul huwa adhan, suna maka tambaya game da jinin al'ada, Ubangiji ta'ala ya ce qul huwa adhan, ce musu jinin al'ada kazamta ne, najasa ne. To dan haka abinda ake nihi da adhan anan shine wato najasa, in an kace qadar shi ma najasa ake nihi, wannan kokonto ne aka samu daga marwayice, shine manzo Allah yace fa akhbarani anna fihi ma azan, wato jibrilu alaihi salam ne zo min ya bani labarin akwai najasa a kasan takalma na, fa alqaitu huma, dan haka na fitar da su. Sai yace fa idza jaa ahadukum ila almasjid, kaji sabon hadisin kenan, sai manzo Allah yace daga yau dayan ku idan ya zo masallaci, falyanzur fina alaihi, ma'ana ya leka kasan takalman sa, fa in ra'a fihi ma azan, shine anan sai yace idza jaa ahadukum almasjid, idan dayan ku yazo masallaci, falyanzur, manzo Allah yace ya leka kasan takalma, fa in ra'a fina alayhi azan aw qadara, in ya ga wata najasa a kasan takalman sa, manzo Allah yace falyamsahu, wato ya shafi wannan kasan kenan, ya goga takalmin da kasa, sai yace wal yusalli fihi ma, ya salla da takalman sa. Dan haka hadisin kenan al-Imam Abu Daud wato shine ya rawaito wannan hadisi, sannan Sheikh Nasir Albani ya inganta shi kafin shi Ibn Khuzaima, Allah ya ji kansa, shi ma ya inganta wannan hadisi. Dan haka wannan hadisi yana nuna mana halacci yin sallah a cikin takalma, balma malamai suka ce yin sallah da takalmi wato sunna, domin hadisi ya inganta, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa khaliqul yahuda sallu fi ni'alikum, fa innal yahuda la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim aw kama qala manzon Allah yace ku yi sallah da takalmi ku saba ma yahudawa domin yahudawa ba sa sallah da takalmi ba sa sallah da kufi kenan dan haka anan mutum sai ya leka kasan takalmin in babu inda ka zamta sai ya goge akan kasa ba sai ya sanya ruwa ba gogewa akan kasar ci ne wato tsarkakar takalmi manzon Allah yace kuma sai mutum ya yi sallah da takalminsa وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وطئ أحدكم لأذاب خفيه فتهورهما التراب أخرجه أبو داود وصحه ابن هبان وتلقى أبو هريرة الله إكرم سيداك فأه وزعن صلى الله عليه وسلم يتي إذا وطئ أحدكم لأذاب خفيه idan dayan ku ya taka da jasa wato da kufinsa kufi kenan bayani ya gabata shine suseti na fata da ake manzo Allah yace faduhuru huma turab wato kasa ita ke tsarkake su an gane ko faduhuru huma turab ma'ana kasa ita ke tsarkake su faduhuru huma turab ma'ana kasa ke tsarkake su kenan in ka goge akan kasa ya tsarkaka ba sai ka sa ruwa ba Al-Imam Abu Dawud ya fitar da wannan hadisi Ibn Hibban ya inganta shi haka Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya inganta hadisin a cikin Irwaul Galil dan haka a takaice wannan hadisi shi ma yana nuna mana wato halaccin yin sallah da kufi ko da takalmi tare da cewa dan dalilai sun gabata shafa mutum yake akan kufin sai ya sallah da shi kenan hadisin yana nuna mana tsarki na kabati kenan tufafin mai sallah dole ya zamanto a tsarkake kamar yadda jikinsa ya zamanto wajibi a tsarkake haka kuma muhallin da zai yi sallah ya zamanto a tsarkake kenan waɗannan hadisai suna bayani ne game da shar'i ne daga cikin sharuɗa da sallah kenan shine taharatul kabas tsarki wanda yake na dauda kenan ya zamanto jikin mai sallah babu najasa tufafinsa babu najasa kenan muhallin da zai yi sallah ya zamanto babu najasa dan haka annabi manzo Allah ya ce mutum ya leka kasan takalmin inda najasa ya goge akan kasa haka anan ya ce mutum idan akwai najasa a kasan kufinsa manzo Allah ya ce to mutum ya goge akan kasa domin kasar ita ce take tsarkakewa dan insha Allah za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk